بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Litinin 12 ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 31 ga watan August shekarar miladiya ta 2020. Wannan safiya insha Allah za mu gabatar wa da ƴan uwa masu bibiyan wannan makaranta ta mutaddarul hadithi salafiya da ke Zaria a Nigeria, makarantar Malal Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta masa. Za mu gabatar da wani wato kwarya-kwaryen tattaunawa karkashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha. Babu shakka wannan maqal ko wannan muhabara tana da muhimmanci duba zuwa ga matsayin ita wannan baiwa Allah Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, da kuma wato darajar ta radiyallahu anha ta fuskar kasancewar ta mutum mai kirki iya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wacce kuma rayuwar ta ke cike da darussa, ababen koyi ga musulmai, tare da cewa bata dade a duniya ba, bata ma kai shekara 30 a duniya ba kwata kwata, amma rayuwa ce mai cike da ababen lura da ababen ainihin wato koyi. Sannan baya ga haka kuma ɗaya ce daga cikin wato ahlul baiti, ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hasali ma ita ce ɗaya da ya fi ƙauna a cikin ƴaƴansa radiyallahu anha sallawatullahi wa salamuhu ala abiha. A wannan tattaunawa insha Allah za mu ƙoƙarin ambaton kaɗan daga cikin falalolinta da bayani a kan rayuwarta a matsayinta na matar aure a gidan Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa anha, da kuma ambaton suwayenta da kisoshi da suke da alaƙa da tarihin dangantakarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifinta kenan, dangantakarta da mijinta Sayyidina Ali kenan radiyallahu anhu, da abubuwa waɗanda ke da alaƙa da haka, sannan kuma da bayani a kan rasuwarta radiyallahu anha wa an zawjiha wa salawatullahi wa salamuhu ala abiha. To insha Allah zan dogara da wannan wato a cikin wannan tattaunawa zan jingimi ne da al-Imam al-Hafiz Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alayhi a cikin tafin shi Siru A'lamin Nubala, wanda ya tarjama ta a ciki, inda su duk abin da za a ƙara kuma sai zama an ƙara ne gwargwadon hali akan abin da ke cikin wannan littafi na Siru A'lamin Nubala. Ba tare da tsawaitawa ba, Imam Zahabi ya ce Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ainun, wato tana da riwaya kenan a cikin dukkanin kutubu sita. Imam Zahabi ya ce sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha albab'atu nabawiyyatu wal jihatu almustafi مصطفوية أم أبيها بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الحاشمية، وأم الحسنين مولدها قبل المبعث بقليل. الإمام الذهبي سيدة نساء العالمين في زمانها، jagora take ga matan duniya, mata musulmai na duniya a zamaninta, ma'anan ka tura zamanin Yahudu da Nasara, zamanin sa Annabi Musa, zamanin sa Annabi Isa da sauransu. To a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da tana Fatima sayyada ce, jagora ce, shugaba ce ga mata. Yace wal bab'atun nabawiyya, wata tsoka ce ita ta jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wal jihatul mustafawiyya, kuma ita wato wata jiha ce, abun dogara ce, madogara ce, abun zaɓi. Ummu abiha, ane mata daga cikin wato laƙabi da ake mata akwai ummu abiha, uwar babanta, ana ce mata haka saboda ta kasance tana masa hidima. Babanta wato manzala sallallahu alaihi wasallama yana jin ta a jika, yana ji da ita, yana girmama ra'ayinta yana kula da bukatunta ita ma kuma tana mishi irin wannan ana ce mata Zahra da Zahra'u ake fada wanda asali daga Zahratu ne Zahra kuma an ce sunan kakar mahaifiyarta ne wato kakar Khadija asali ma'anar lafazin Zahra yana wato mu'annas ne na al-Azhar al-Azhar kuma shine abu fari wanda yake da kamar da suke cewa al-abyadul mashrub bil humra fari wanda yake da jajjaja haka yake dinduhun ja to ana ce mata az-Zahra kuma ana ce mata al-Batul wato saboda kamar yadda suke fada li annaha munqati'atul qarin saboda babu irinta ko kuma saboda kamar Ibn Hajar ya fada cewa tusamma bil batul imma linqita'iha an al azwaj ghairi ali aw linqita'iha an za'irha fi sharaf wal husn ko dai saboda banda sayyidina ali to ta wofanta daga duk wani da namiji ko kuma kasancewar babu irinta a wajen daraja da kyau kamar da Nawawi shi ma ya fada Ibn Hajar ma ya nakalto sannan sunan Fatima din kuma Fatima suna cewa saboda لأن الله فطم محبيها من النار كما يقول ابن عباس يكي فرا سبو ده الله سبحانه وتعالى يا ياي ما سكونت يا تكدسو دغا cikin wuta wallahu ala الإمام الذهبي يكاو نسب كانن شيوا فاطمه ار محمد النبي محمد كنن صلى الله عليه وسلم كما شي كما دان عبد الله دان عبد المطلب دان هاشم har zuwa dai abin da aka sani na dangantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya zama dangantakar take na ita ma mauliduha qabla al-mab'ath bi qalilin al-imam al-bahawi yace an haife ta ne kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi qalilin da dan kankanin lokaci a lokacin da aka haife ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin shekara ta 41 ko kuma ta 39 idan an ce qabla al-mab'ath kenan wasu suna gani ba'da al-mab'ath bi qalil wallahu a'lam tazawwaja al-imam ali ibn abi talib fi bil-qa'dati aw qabilahu min sanati 2 ba'da waqa'ati badr yace kuma sayyidina ali radiyallahu anhu ya auri fatima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallama a watan zulqa'da ko kuma kafin watan zulqa'da na shekara ta 2 bayan badar kenan kamar shekara ta 4 ko kuma karshen shekara ta 3 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn abd al-barri ibn abd al-barri yake cewa da khala biha ba'da waqa'ati waqa'ati uhud sun tare da fatima da sayyidina ali bayan yakin uhud falidat lahu al-hasana wal husaina wa muhsinan wa umm kulthum wa zainaba wa rawat an abiha ta haifa masa yaya al-hasan dan ali da al-Husayn dan Ali da Muhsin dan Ali da Umm Kulthum dan Ali da kuma Zainab dan Ali radiyallahu anhum ajma'in wa rawat an abiha kuma tana da riwaya daga mahaifinta shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa rawa anha kuma wadanda suka yi karatu a wurin ta akwai ibnuha danta al-Husayn Husayn dan Ali radiyallahu anhu wa Aisha da kuma Aisha radiyallahu anha wa Ummu Salama da kuma Ummu Salama radiyallahu anha wa Anas ibn Malik Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda wa ghayruhum da wasunsu malin yace wa riwayatu fi al-kutub al-sitta akwai hadisanta a cikin dukkanin littattafai dinnan guda 6 Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wa kad kana annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance yuhibbuha yana kaunar Fatima wa yukrimuha yana girmama ta wa yusirru ilaiha yana sirranta mata abubuwa yana yin magana yana zaman sirri da ita wannan ya daga cikin abin da yake nuna kyakkyawar alaka tsakankaninta da mahaifinta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa radiyallahu anha yana wannan ya nuni zuwa ga zurfin hankalinta da kyakkyawan tunaninta idan kaga namiji babban mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shawara da wata ƴa mace yana sirranta mata sirrorin sa yana tattaunawa da ta yana kaunarta to alama atakan tana da hankali kinin da hangin nesa kowa yanzu in ka lura kaga wani baba wani dattijo ya fi sabawa da wata ƴa cikin ƴaƴansa cikin ƴaƴansa mata wato mata na gidan miji ko tana wani gari daban amma duk abin da zai sai shawara da ita to wannan alama ce akan cewa diya ce mai biyayya diya ce mai hankali diya ce da san ya kamata shi sai za ka ga dattijo mahaifinta yana sirri da ita radiyallahu anha malin ya ci gaba da cewa wa manakibuha ghazira darajojin Fatima suna da yawa suna da yawa radiyallahu anha shi sa har littattafai malamai suka dinga dan tattaunawa akan falala da darajarta daga cikin wanda yake tunawa anan akwai littafin al-munawi shine ithafus sa'ili bimali fatimata min al-fada'il ithafus sa'il bimali fatimata min al-fada'il na al-munawi akwai na ibn shahin juz'un fi fada'il fatima juz'un fi fada'il fatima na ibn shahin akwai littafin manaqibus sayyidati fatimata az-zahra da doktor Tariq Ahmad Usman wanda shi malami ne na wannan zamani sun littafin nashi manaqibus sayyidati fatima az-zahra malam Tariq Ahmad Usman Muhammad wani mutumin Sudan ko kuma littafin al-Imam Suyuti As-Sughur al-Basima fi manaqibi as-sayyidati Fatima As-Sughur al-Basima fi manaqibi as-sayyidati Fatima na al-Imam Abdul Rahman Suyuti rahmatullahi alayhi kamar yadda kuma malam Ali Riba yake hakikin littafin Fada'il Fatima az-Zahra na Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi wanda juz'i ne sanadi da yake hakim Allah ya gafarta mishi ya cika littafin da hadisai ka adatihi wanda suke basu inganta ba wasu ma mawdu'ai ne fiye da kashi 50 bisa 100 na littafin hadisai ne wanda basu tabbata ba juz'i ne kankani haka sunan shi kenan Fada'il Fatima az-Zahra na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim akwai hakikin da malam Ali Rida Abdullah ya masa wannan daga cikin tafsirin na Ahlus Sunnah wanda suka rubuta su dan falalar Fatima kawai da tarihinta a cikin tafsirin Imam Bukhari akwai babi da ya kulla a cikin manaqibus sahaba dan falalar ta dukkan sauran tafsirai da haka zamu ji kuma Imam Zahabi zai ambaci da dama daga cikin wadannan falaloli insha Allah wa kanat sabiratan dayyinatan khayratan sayyina qani'a shakiratan lillahi wannan sa daga cikin siffofin da Imam Zahabi ya ambata ana yace wa kanat sabiratan ta kasance mace ce mai hakuri da kawaici da danna binnan damuwarta ta kasance kuma dayyina mai kula da addini mai yawan ayyuka na ibada khayra mutum ya kirki zababbiya cikin halittun Allah sayyina wata ke katangaggiya ba a santa da wani abu na rashin kirki ko rashin kyautawa ko wani abu na Allah wadare babu wani abu da aka santa da shi in banda alkhairi qani'a mai hakuri da kadan shakiratan lillahi wata ke mai godiya ga Allah wadannan sa daga cikin siffofin da ya kamata musamman ƴan uwanmu mata su tsaya su kalla yake yar uwa kalla kika darajar wannan baiwar Allah ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babanta Khadija ita ce mahaifiyarta ji mukamin da Allah ya bata na kasancewar ƴa mafi daraja a cikin ƴaƴa a duniyar nan a ce waɗannan mutane su suka haife ta iyayenta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da uwar gidansa Khadija radiyallahu anha wannan sune iyayenta to amma ji ba irin yadda aka sifanta ta da hakuri da kawaici da ibada da kuma ta ka tsantsa kuma har shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada mata cewa ranar alkiyama yi kokari ke ma Fatima ki je da ayyukan alkhairi kar ki je da cewa ke baban ki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai tsayar da ke ba wannan a tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro wato kenan ke a matsayin ki na ya mace abin da kike ki fahimta shine kar ki tsaya kina gogoriyo akan ke yar wani ne ko matar wani a tsaya ki yi aikin kirki yake aikin alkhairi kar ki je gidan miji kina mishi gadara cewa ke baban ki wane ne ai uban ki ya fi nashi ko ya fi shi ko ke gidan ku an fi gidan su babu shakka wannan ba zai kike ko ina ba zaki zo ki je da wannan baiwa Allah take hakuri da abinda ya samu kadan a gidan miji take hakuri har take aikin gida har hannunta yake kanta har take neman a taimaka mata da bawa zai taya ta aiki idan haka mai fina ta da irin wannan kauna da yake mata kuma yace a kije ki ci gaba da yin aikin na yarmu ki alkhairi da ka aikin gidan miji yake yar uwa alkhairi ne gare ki rasan risna wa miji komai da radar ki wajibi ne a gare ki kokarin zama mutum mai kirki da bauta ga Allah da kokarin kare kanki da zama mai godiya ga Allah abubuwan da suka kan radar ki komun girman iyayenki komun darajar gidanku komun abin da kike ganin kina da shi ne kyau na halitta ko asali ko wadata ko farin jini ko sanin wani abu na ilimi ko ma menene to ki sani da cewa miji yana gaba da ki sayyidi ne gare ki shugaba ne oga ne Allah ubangiji ya samu dace waqad kadiba al-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fushi a madadinta yayi fushi a madadin sayyidatina Fatima radiyallahu anha kamar da zamu zo muji kamar da al'ada zahabi take yanzu wannan yana mana summary din rayuwar ne kafin yazo ya fassalita yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fushi a madadin Fatima lamma balaghu anna abal hasan hammad ma ra'ahu sa'igan min khitbati binti abi jahl annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fushi a madadin Fatima yayin da labari ya iske shi cewa dan gidan Abu Talib baban Hassan Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu yayi niyyar abin da yake ganin cewa ba matsala bane a wurin shi ya halasta gare shi shari'a ta halasta mishi bari ya nemi kauri yana so yayi aure na biyu kenan yana so yayi aure na biyu zai auri wata mata ne suna Al-Awra bintu abi jahl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi zamu zo muji kissar dai kawo mana ita Imam al-Bukhari ya mata babi ne ban sha'awa wannan kissa da yake cewa babu dhabbir rajuli an ibnatihi fil ghayrati wal insafi babin da ke bayani akan uba yi kokarin kare daraja da mutuncin yarsa saboda kishi da kuma kokarin ai mata adalci Allah ya taimaki Imam al-Bukhari haka ya kulla wannan kisa babi wanda malamai sun fitar da fiqhu mai tarin yawa game da wannan kisa zamu zo muji wasu maganganu da gaskiya haka insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi fa kale yake cewa wallahi la yatajtami'u bintu nabiyillahi wa bintu aduwillahi na rantsa da Allah da yar annabin Allah da yar makiyin Allah ba za su hadu a karkashin igiya aure daya ba nabi yake wa innama fatimatu bab'atun minni ai ita fatima tsoka ce daga jikin jikina yaribuni maraba duk abin da yake damuwar ta ni ma ya dame ni wa yu'zini ma azaha duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni wannan sune illoli guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da hana wannan aure cewa akwai kafa'a babu kafa'a tsakankanin yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yar Abu Jahalin a ce mujin su dai babu kafa'a wannan yana da gaskin dalilai akan kafa'a wato samun daidaituwa wajen hali da dabi'a da matsayi a cikin al'umma da social class tsakankanin miji da mata to tsakankanin mata ma da kishi yadda za a auro a bayanta wato ba za a aure miki kishi yadda ba saki ba da ba irin ki ba da wanda ba ku dace da juna ba kina da ƴancin ki ce a'a ni ba irin wancan zan zauna da ita ba da zamu ga miji manzan da malamai suka yi kai sannan kuma kasancewar manzo Allah sai ya faɗa cewa duk abin da ya dame ta ya dame shi to kuma wannan abin na kishi din ya dame ta da aka yi damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ya sanar wata riwaya zamu ga miji yake cewa yana tsoron kada a fitine ta addinin ta duk waɗannan maganganu zamu ji fiqhu da ke cikin su fataraka aliyun khitbata ri'ayatan lah sayyidina ali radiyallahu anhu sai zama dan halas dan keki dan mutunci sai ya hakura da wannan neman aure ya kula da al'amarinta ya kula da zuciyarta ya hakura saboda tunanin kar ta cutu kar a cutar da ita ya zama an cutar da har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ma tazawwaja alaiha sayyidina ali radiyallahu anha bai yi aure akan auren Fatima ba da ita ya zauna daga shi sai ita har ta rasu wala tasarra kuma bai yi sadaka ba bai da concubine bai da baiwa wanda yake sadaka da ita a zamanin da Fatima take rayi radiyallahu anha falamma tuwfiyat sai da ta rasu ne sannan ya yi ainihin wato ciwon nan moriya ta abinda Allah ya halasta mishi ta zawwaja ya yi aure wa tasarra har yayi sadaka radiyallahu anhuma Allah ya kara ma Fatima yadda da ita da mijinta Aliyu ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يا عندما حيثنت أن محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول حزنت عليه تايبكنتك الرسول تايبكنتك نبما ميك وبكتو تايتكوك وقالت تكيتي ويا أبتاه إلى جبريل ننعه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس معواه تناكوك تناكوك بابانا na kai wa jibril labarin mutuwar mahaifina shine abokin sa kenan tace wayyo babana ya amsa kiran ubangijin sa da ya kira shi tace wayyo babana janna an adana fidosiya tafiya bani wa qalat ba'da dafnihi ya anas kayfa tabat anfusukum an tahsu at-tawaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take cewa ainihin wato ga Anas dan Malik radiyallahu anhu bayan an gama rifigawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa Anas hankalinku ya kwanta kun je kun debi kasa kun zuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun rufe shi mana tana yin kamar abin da kai cewa sambatu wato ta shiga cikin ruɗu saboda irin shakuwar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kadai ya rage mata uwa ta rasu dan uwanta Surkayya da su Zainabu duka sun rasu sai da mabata da kowa yanzu da ya rage mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mijinta Aliyu sai ƴaƴanta Hassan da Husaini da sauransu to amma sai da ma shakuwar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata misaltuwa dan haka ta kasa jure wannan damuwa har tana sambatu yanzu wannan yana tabbatar da Fatima ta san Anas dan Malik kuma ta san alaƙar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma abin mamaki akwai wasu waɗanda suke kawo bata mummunar bata ta zindikanci a cikin ƙasar nan waɗanda suke inkarin Anas dan Malik wai ba sahabi bane akwai wannan ne wannan barnar wani mutumi a Kano to kaga a lokaci guda kuma yana nuna kaunar shi ga Ahlul Bait to gashi sayyida ta Ahlul Baitin ta san da Anas ko nan mai ta ma yanzu a cikin wato abinda zaka iya inkari zaka yi inkarin samuwar tayi wa Anas wannan magana ne Allah shi kyauta tace wa Anas kun je kun rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bai iya bata amsa ba saboda jin tausayi da damuwa da shi ma yake a ciki kamar yadda yake faɗa cewa ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina sai manzon garin yayi haske gari yayi dadi yace amma bayan shekaru da muka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 ran da kuma ya rasu sai manzon garin ya mana duhu al'amura san rikirkice mana yace kamar Madinan ma kamar ba ita ce Madinan da muka sani ba to daka shi ma yana cikin tashi damuwar damuwar ta fi karfin tashi ita dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin tashi babu abin da ya iya gaya mata sai ya wuce kawai shi ma yana kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita wa kad qala laha fi maradihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama a cikin rashin lafiyar sa da yayi yace da ita inni maqbudun fi maradi hadha yace mata dama ina gaya miki Fatima za a karbi rayuwata a wannan ciwon nawa ba na tashi bane fa baka sai ta kuka wa akhbaraha annaha awwalu ahlihi luhuqan bi sannan ya gaya mata cewa kuma idan ya rasu ita ce farkon mutanen gidan shi zata rike shi a lahira wa annaha sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma kuma ita ce jagora ga matan wannan al'umma fa bahikat sai ta saki sai ta dariya wa katamat zalika amma ta boye wannan labari har sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma tufi sallallahu alaihi wasallama sa'alata aisha fa haddathatha bima asarra ilaiha bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Aisha ta kare mata tambaya sai ta bawa Aisha labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirranta mata wa qalat Aisha radiyallahu anha ja'at Fatima tamshi ma tuqtu mishyataha mishyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace Aisha tace ta wata rana Fatima ta taho sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashi da lafiya ta taho tana tafiya yace tace tafiyar ta irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin tafiyar su sak saboda dama sun yi kama sosai fa kama ilaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya tarbota wa qala yake cewa marhaban bibnati lale maraba da diyata haka yake mata wannan mutuntawa da girmamawa da kauna to kaga ko irin wannan mutum idan ya rasu dole ta shiga damuwa wannan yana nuni zuwa ga kama da ke tsakankanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma shakuwa da mutuntawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma yasa din nan kuma yana nuna halin sun idan mutum ya taho baƙonka kana iya tashi ka je ka tarbo shi kaje ka tarbo shi kuma ka fada mishi magana mai dadi kuma koda yar ka ce ba kuwa tana aure a wani gari kai kana wani gari ta taho public ka tashi kaje ka tarbota irin wannan girman kai da mutane suke wasu ba sa magana da yayan su sai yayan su sun gaishe su su kuma suna wani muzure da sauran su duk bai da wani asali al'adu ne waɗanda suke ba su da wani falala a cikin su sam irin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi na kowa kyau da falala da alkhairi walamma tufi abuha yayin da mahaifinta ya rasu sallallahu alaihi wasallam ta'allaqat amaluha bi mirasi sai kuma zuciyarta sai kwadayinta ya dumfara akan gadan shi ba wai dan tana son kuɗi ko tana son duniya ba a'a saboda tana so ta rike wani abu raguwa da mahaifinta din nan ya bari ta dinga tana shi da shi mun ji a baya cewa ba mace ce wacce take son duniya ba ba kuɗi bane damuwar ta kuma da manzo Allah sai saboda din bai bar kuɗin ba to amma tana so dai a bata wani abu da ta rike wanda za ta dinga wato ya zama mata wani kaman wani abin tunawa wani legacy da za ta rike a hannunta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari waja'at tatlubu zalika min Abi Bakr as-Siddiq kita zo kuma tana neman wannan abun sayyidina Abubakar tunda shine waliyin al'umma shine halifan babanta radiyallahu an Abi Bakr wa sallallahu wasallama ala abiha فحدثها سيدنا ابو بكر يبات حديثي cewa annahu sami'a minan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzo Allah yana cewa la nurafu ma tarakna sadaqa mu annabawa ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ne wannan yana nuni zuwa ga na farko cewa Fatima ace mai tarbiya bata yi gaban kanta ba ta bar wa manya su yi abin sannan kuma yana tsananin alakar dan adam da abin da yake na duniya ne ko yayi wanda wannan ya ja ta ji damuwa sannan yana nuni zuwa ga cewa kuma tausayi da ake wa mutum ko ganin alfarmarsa bai sa a canza hukuncin Allah subhanahu wataala game da shi domin akwai hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da shi domin duk da ana ta tausaya wa Fatima ana ganin damuwar ta shiga da sauransu wannan bai sa sayyidina Abubakar ya boye wani abu na ilimi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi ba akwai mutane da suke amfani da wannan magana dan su kan sayyidina Abubakar wanda wannan zalunci ne saboda misali ai ba Fatima kadai ke da wannan gadan ba akwai Al-Abbas matsayin shi na ammi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda babu da namiji babu mahaifi kaga yana da gado asibi ne akwai matan shi na aure wanda a cikin su akwai Aisha radiyallahu anha to da shi sayyidina Abubakar ya je ya ba shi Aisha ne da yar abokin shi misali Hafsa sai ya hana sauran ya hana waɗannan sai a ce yayi zalunci amma dukkanin su haka kowa ya hakura cewa lalle babu gado a cikin wannan al'amari na ainihin wato kayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari kuma dama kayan ba wasu kayan na azo a gani ba sannan kuma dukkanin sahabbai ba su yi sayyidina Ali inkarin wannan ba wanda yake sayyidina Abubakar inkarin wannan ba wanda yake ne zuwa ga cewa to sun yadda kenan to tunda wannan al'umma ta farko ce da wannan hukunci duk musulmin kirki ya kamata ya hakura ya yadda da wannan hukunci hasali ma ita kanta sayyidatuna Fatima radiyallahu anha ta hakura da wannan magana ga baki daya kamar yadda a cikin malaman Shi'a akwai waɗanda suka ruwaito haka zamu zo mu ji insha Allah daga cikin malaman Shi'a wanda ya ruwaito ya tattauna kuma ya ba da labarin cewa Fatima daga ƙarshe an mata bayani kuma ta gamsu da cewa lalle ita ce bata fahimci wannan karatun ba ko bata san asalin karatun ba ta gamsu ta hakura to dan me yasa kai zaka zo ka mai da wannan yanzu a matsayin fitina fa wajadat alaihi ta ji haushin sayyidina Abubakar thumma ta'allalat sa'annan jiki kuma ya rure tai ta rashin lafiya radiyallahu anha mutumin nake so na ishara wanda ya kawo wannan magana shine wani malamin Shi'a da ya rayu a karni na 13 ya rasu shekara ta 1299 karshen karni na 3 kenan na hijiriya sunan shi Ibnu Maysam al-Bahrani Kamaluddin Maysam Ibnu Ali Ibnu Maysam al-Bahrani wanda babban malami ne na Shi'a da yake yan Shi'a suna kinsa saboda suna cewa wai yana da sakaci yana goyen bayan ahlus sunna akan wasu abubuwa Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa tana ganin bari mu dakata anan wannan shine darasi na farko kenan a cikin wannan tattaunawa ta karshen taken darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.